sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Nike Zahra Aminu Fage tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu. Muke farin cikin gabatar muku da shirin na yau Asabar 8 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Kafin ku ji abinda muke tafar da shi ga Mahmud dauke da kanin labarai.
To a hukumar lafiya ta duniya WHO na ƙara daukan matakan kare nahiyar Afirka daga cutar coronavirus mai saurin kisa yayin da wani ba Amurka a yankin na Wuhan ya mutu sanadiyar wannan cuta. Sannan za a ji cewa wani abu da ake ganin mataki ne na hukunta waɗanda suka bada shaida a gaban majalisar dokokin Amurka yayin zaman jin bahasin shirin tsige shugaba Donald Trump. Gwamnatinsa ta kori wasu jami'anta guda biyu.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojin saman Najeriya ta kaddamar da wani sabon farmaki akan yan ta'addan ISWAP inda ta halaka shugabannin yan ta'addan.
Za a yi nasara a kansu, ai ba su da yawan da muke da shi, ba su da kayan da muke da kayan yaki ko na jirgin sama ne ko na jirgin na sojoji ne, duka ba su da shi.
Sannan za ku ji cewa a ci gaba da shirye-shiryen zaɓe da za a gudanar a jamhuriyar Nijar a shekarar 2020-2021. A yau aka fara rajistar zaɓe a jihohin Maradi da Magaran Difa da Niamey.
Mahimmancin wanga Arolman wanga rajista da ake yi, sai ka in baka yi shi ba ranar zaɓe ba ka kai zaɓe. Kare ta kokar ta yin elector ba ta ka same ta in ba ka yi rajista ba yanzu.
Bayan nan za ku ji cewa a yau Asabar ake bikin cikar sarkin Zazzau mai martaba Alhaji Shehu Idris shekara 45 da zama sarkin masarautar. Za mu kawo muku tattauna ta musamman da mai martaba sarkin Zazzau. Sai shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makiri yake gabatarwa. Sannan muna tafi da ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana. Amma kafin nan bari mu fara kawo muku labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumar lafiya ta duniya WHO na ƙara daukan matakan kare nahiyar Afirka daga cutar coronavirus mai saurin kisa ta hanyar inganta tsare-tsaren ayyukan kiwon lafiya da samar da matakan kotakwana a yankin. Hukumar ta WHO ta fitar da rahoton da ya nuna cewa mutum 31,211 ne suka kamu da cutar, ciki har da mutum 637 da suka mutu a China. Sannan wasu 270 kuma a wasu kasashe 24 sun kamu da cutar, yayin da ya zuwa yanzu mutum 2 suka mutu sanadiyar cutar a wajen China. Matashidi Moyeti, jami'a a hukumar ta WHO, ta faɗa wa muryar Amurka cewa yadda cutar ta shiga wasu nahiyoyin abin damuwa ne matuƙa.
We know that there is a quite significant travel of people from China.
Mun san cewa ana yawan tafiye-tafiye tsakanin Afirka da China, akwai 'yan kasuwa, sannan akwai mutanen Sin din da ke aiki a sassan Afirka. Hakan ya sa muka shiga yanayi na damuwa. Ita dai wannan cuta ta coronavirus tana yaduwa cikin gaggawa, ta kuma fara bulla ne a yankin Wuhan na kasar China a watan Disambar bara. To halin kuma da ake ciki, yayin da wani ba Amurka a yankin na Wuhan ya mutu sanadiyar wannan cuta, a cewar ofishin jikadancin Amurka da ke Beijing, babban birnin kasar ta China. A cewar ofishin, mutumin mai shekaru 60 da haihuwa ya rasu ne a ranar 6 ga watan nan na Fabrairu. Akwai kuma rahotanni da ke nuna cewa wani ɗan ƙasar Japan shi ma ya rasa ransa a yankin na Wuhan sanadiyar wata zazzafan mura wacce ake kira zaton cutar ta corona ce, ko da yake har yanzu hukumomi ba su tabbatar da hakan ba. Amurka ta ce za ta ba China dala miliyan 100 da sauran ƙasashen da cutar ta ɓulla domin yaƙi da ita. A daidai lokacin da wasu rahotanni ke cewa adadin waɗanda suka mutu ya kai 722. A jiya Juma'a, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana wannan tallafi, yana mai cewa wannan adadi da kuɗaɗe da aka bayar tare da kamfanoni masu zaman kansu na Amurka ke bayarwa manuniya ce kan yadda Amurka ta himmatu wajen ganin an shawo kan wannan cuta. Hakan na zuwa ne yayin da Amurka ke ci gaba da kwashe 'yan ƙasarta a yankin na Wuhan, inda zuwa yanzu an kwashe mutum 800, a cewar Stephen Began, mataimakin sakataren harkokin wajen ƙasar.
The first charter flight departed Wuhan on January 28th.
Yace jirgin farko da muka yi shata ya bar yankin Wuhan a ranar 28 ga watan Janairu, sannan wasu jirage biyu sun bar yankin a ranar 5 da 6 ga watan nan na Fabrairu. A wani abu da ake ganin mataki ne na hukunta waɗanda suka ba da shaida a gaban majalisar dokokin Amurka yayin zaman jin bahasin shirin tsige shugaba Donald Trump. gwamnatinsa ta kori wasu jami'an tabi waɗanda suka je suka bada mummunar shaida a lokacin binciken da majalisar ta yi. Da farko rahotanni sun nuna cewa shugaban Trump ya kori Lieutenant Colonel Alexander Vindman, babban jami'an tsaro a fadar White House wanda ya taka muhimmiyar rawa a shirin tsige shugaban Trump da 'yan Democrat suka yi yunkurin yi. Lauyan Vindman ya ce a jiya Juma'a aka umarci shi wato ya fice daga fadar ta White House saboda abin da aka ayyana a matsayin ramuwar gayyan faɗin gaskiya ne. Sannan har ila yau an sallami dan uwan Vindman waɗanda tagwaye ne wato Lieutenant Colonel Yevgen Vindman daga fadar ta White House kamar yadda wata sanarwa da rundunar sojin ƙasar ta fitar. Bayanai sun nuna cewa an mayar da wasu wato an mayar da su wani sashi cikin rundunar sojin Amurka. Baya kuma ga haka akwai rahotanni da ke nuna cewa an kuma sallami Gordon Sondland jakadan Amurka a kungiyar tarayyar Turai.
Madalla a gaida Muhammad Lalo kafin mu kawo muku ci gaban labaran duniya bari mu duba taskar rahotannin namu inda zamu fara da rahoto daga Najeriya. A wani sabon yunkurin kawo ƙarshen ƴan ta'addan ISWAP a arewacin jihar Borno, rundunar sojin saman Najeriya ta kaddamar da wani sabon farmaki inda ta halaka shugabannin ƴan ta'addan. Wakilin murya Amurka Hassan Mainakaina ya aiko mana da cikakken rahoton.
Well, the air offensive operation being conducted against the terrorist targets in northern Borno.
Kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commodore Ibikunle da Ramola. Kimani karin bayani kan wani sabon farmaki da jiragen yakin suka kai mai take Operation Ratless Next 3 da ya ragaraga da wani babban sansanin mayakan ISWAP a yankin Kaza da ke arewacin jihar Borno. Biyo bayan samun bayanan sirri da ke nuna cewa ƴan ta'addan sun yi kaura daga wani yanki da ake kira Tongule zuwa yankin na Kaza da kafa sabon sansani a wurin. Jiragen yakin sojin saman Najeriya suka yi masu drone mikiya inda suka kashe da dama daga cikin shugabannin su.
Quite to attack the location.
Duba da irin wannan sabon yunkuri na sojojin, tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya baki daya Air Vice Marshal Alamini Dagash ya shaida min cewa lalle lalle yana jin za a yi nasara akan waɗannan ƴan ta'adda.
A'a, kashe kan Allah da za a yi nasara. Za a yi nasara kansu. Ai ba su da yawan da muke da shi. Ba su da kayan da muke da shi. Kayan yaki ko na jirgin sama ne ko na jirgin na sojoji ne duka ba su da shi. Amma suna da ilimi da aka nuna musu na guerrilla warfare ne da nan su irin wannan abin da muke faɗa yanzu irregular warfare da su ne. Amma a hankali ana yi ana ci gaba za a gama da su insha Allah.
Kuma kamar yadda tsohon gwamnatin mulkin soja na jihohin Kano da Benue, Kanar Aminu Isa kwanta gora ke cewa kashe shugabannin ƴan ta'addan nan fa zai yi tasiri sosai a kan wannan yaki.
Yana da tasiri saboda an gan kashe mai gida iyalin ya su wace kamar a nada wani kuma ana nadawa an san kowa ya kuma sai a yi hari. Haka yakin sun koro shi ba wai kamar conventional warfare ne ba. To in kana daukan su ɗaya-ɗaya da ɗaya-ɗaya kaga za a rage wannan ta'addanci din. Amma da yake su ma ta'addanci ne suna da nasu tsari. Kowa ya san in ba wani shi ne. Ba wai ma sai an tsaya an fara na gane ba. Wayannan da aka ce yanzu an kashe, to wayanda za su amfa hannunsu sun riga sun san kansu. Haka yakin sun koro yake.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne irin tasirin da wannan ƙarin farmaki da jiragen yakin Najeriya ke yi a sansanin ƴan ta'addan ko zai kawo ƙarshen waɗannan ƴan tsirarun ƴan ta'adda. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Maiduguri, Najeriya.
A gaida Hassan Mainakaina, yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Masu kada kuri'a a Delhi, babban birnin kasar India, sun dunguma zuwa rumfunan zabe a yau Asabar domin jefa kuri'unsu a zaben kananan hukumomi. Zaben da ake ganin zai iya auna farin jinin gwamnatin Prime Minister Narendra Modi mai kishin kasa. Zaben na gudana ne yayin da hukumomin kasar suka sha alwashin gan an aiwatar da sabuwar dokar nan ta bada izinin zama dan kasa. Wannan zabe har ila yau shi zai zamanto na farko da za a dora Modi akan mizanin karbuwa ga jama'a ko kuma akasin haka. Bayan wannan dokar da majalisa ta amince da ita wacce masu suka ke cewa tana adawa ne da musulmi har ta kai ga yin zanga-zanga a kasar. Daga cikin jerin zanga-zangar da aka yi akwai wacce mata ke jagoranta a wata unguwa da ke birnin Delhi inda ake wannan zabe na kananan hukumomi. akalla mutum 8 aka kashe kana wasu 40 suka jikkata a wani rikici da ya barke a wani gari dake kasar Kazakhstan. Rikicin ya kai ga har an kone gidaje kusan 30 a cewar ministan cikin gidan kasar wanda ya fada wani taron manema labarai cewa akalla mutum 300 ne suka gubza fada akan titunan garin da ake kira Masanci inda aka yi amfani da bindigogi da duwatsu. Sai da ministan kasar ta Kazakhstan bai fadi musabbabin abin da ya haddasa wannan rikici ba, amma bayanai da mutane ke ta wallafawa a shafukan sada zumunta na nuni da cewa rikici ne na kabilanci. Hukumomin kasar sun ce sun kama akalla mutum 47 da ake zargin na da hannu a wannan rikici.
Madalla a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Niger inda a ci gaba da shirye-shiryen zaben gama gari da za a gudanar a shekarar 2020-2021. A yau aka fara rijistar zabe a jihohin Maradi da Magaran, Difa da kuma Niamey. Wakilin murya Amurka Sulemu Munbarma ya aika mana da cikakken rahoton.
Yan Niger kusan miliyan 5 ne ake sa ran yi wa rajista a waɗannan jihohi da kasashen da kasar ke da ofisoshin jakadanci a yayin wannan aiki da ke matsayin zango na biyu na ayyukan da hukumar zabe ta kaddamar da nufin hada kundin rajistar da zai bada damar samar da katin zabe mai hoto da zanen yatsu. Malam Umaru Saidi shine director mai kula da ayyukan rajista a hukumar zabe ta Seni.
Mahimmancin wanga a rolma wanga rajista da ake yi sai ke in baka yi shi ba ranar zabe baka ya kai zabe ka ranar zabe baka yake zabe in baka da kartin nan ta elector sai ko kartin elector ba ta ka same ta in ba ka yi register ba yanzu.
Prime Minister Birjira Vini ne ya jagoranci kware-kwaren bikin da aka shirya a ma'aikatar magajin garin Yamai domin kaddamar da wannan aiki.
Wannan babban sa'ar mu ce Allah ya sa mun samu kayan aiki, mun samu ma'aikata da suka iya wannan aiki, sai mu ce Allah mun gode kuma kowa ya kama hanyar wannan aiki na arolma saboda gobe kada lokacin ya zo na zabe ce babu halin yi to yau ne yake.
Wannan shine karon farko da za a fara amfani da katin zabe mai hoto da zanen yatsu a nan Niger. Matakin da ministan cikin gida Bazoum Mohamed ke ganin zai magance dukkan wani yunkurin murɗa zabe.
Yau alhamdulillah da na shaida ni da kaina na lura da irin amfanin da yake kumshe da wannan tsarin. Zamu samu zabe na gari irin na zamani saboda sai wanda aka ba rajista ya zo shi da kanshi an shaida shi shine wane dan wane shine ake wa rajista kuma yana da takardun nashi masu nuna cewa shi dan kasa ne da yake da inci a mishi rajista.
Ana ta bangare hukumar zabe ta kasa na ci gaba da zagaye yankunan karkara domin fadakar da jama'a mahimmancin rajistar zabe. Hajiya Maryama Katambe kusa ce a hukumar ta Seni.
Wanda abu menene mahimmancin shi kuma yaya ne ake yi a yi shi, me ya kamata, wani irin takarda ne ya kamata kake da shi ka je a yi rajistar ka, kuma yaya ne ake rajistar nan, kuma dan menene yanzu sai kana tsaye za a yi rajista kwana uku ko hudu yanzu gashi nan muna nan muna jayo hankalin mutane muna bin anguwa.
Wani dan Niger Abdulrazak Ibrahim da ya rajista a Nazu da Hantsi ya yaba da wannan tsari sai dai ya gargadi hukumar zabe ta dauki matakan kariya dan kaucewa fadawa tarkon masu kutsan na'urori.
So da yawa aka karga an bata fasahar ayyuka da an kai ta na'urar su mun fi mun kira ga su dauki takarar tsan tunda kaga yanzu duniya ta ke ta fasaha kuna yin tsare-tsaren ku wanda sai ba ta ku tafiya to kenan idan musu dauki wannan matakai ba to su dauka don kiyaye irin kuce.
A karshen watan Nuwamba da ke tafe ne ake sa ran gudanar da zaben kananan hukumomi yayin da zaben shugaban kasa da na ayi majalisar dokoki za su biyo baya a watan Disamba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma. A yau Asabar ake bikin cikar sarkin Zazzau mai martaba Alhaji Shehu Idris shekara 45 da zama sarkin masarautar. Alhaji Shehu Idris shine sarki na 18 an nada shi ne a shekarar 1975 bayan rasuwar sarkin Zazzau Alhaji Muhammadu Aminu. Abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe ya yi wata tattaunawa ta musamman da Alhaji Shehu Idris inda ya fara da tambayarsa irin ci gaban da masarautar ta gani tun bayan da ya hau karagar mulki.
Ci gaban da aka samu shine shekarun farko aka yi gyara shanin primary education da makarantun ba su da yawa. To kusan hukumomin district ko gunduma da ƙananan hukumomi muna da makarantun gaba da primary wanda jama'a su ke koyo. Kuma abin farin ciki ne an samu fasaha irin hannu wanda akwai mutane a makaranta wato technical education. To bayan shi mun samu cikakken zaman lafiya saboda zumunci tsakanin jama'a. Kuma kullum kan faɗa ma jama'a idan wani abu ya dame su kar su ɗauki doka a hannunsu su sanar da hukuma don a gyara musu abin da zai bashi.
Da a shekarun lokacin da ka hau ko ka hau kan karagar mulki kawo yanzu da sarakuna suna cin gashin kansu yanzu kuma sun koma karkashin gwamnoni, ko yaya za ka bayyana wannan canji da aka samu?
Wannan canji da aka samu ana canji saboda bukatan jama'a. Idan jama'a suna bukatan wani abu to ba a san hana su ba in zai zama alheri. To shi ne duk canji da aka samu an taimaki jama'a kuma ya taimaki zaman lafiya a ƙasar Zazzau duk gabaki ɗaya.
Kai daɗe, akwai wasu abubuwa ko kuma batutuwa da suke shafo wasu sarakuna a arewa wanda aka ɗan samu rashin fahimta don ce ko kuma wani ɗan saɓani a tsakanin gwamnonin jihohinsu da kuma su sarakuna. Kamar misali a jihar Kano ana ɗan samun rashin fuskanta tsakanin gwamnan jihar da mai martaba sarkin Kano wato Muhammadu Sunusu na biyu. Ban sani ba ko wane irin matakai kuke ɗauka ganin an daidaita wannan al'amari?
Kowane masana'anta tana da ikonta wurin jama'anta, kuma jama'a sun karɓe mu duk gabaki ɗaya. Duk abin da za a yi a taimake su to za mu yi. Saboda haka idan mutum ya samu sarauta to dole hulɗa da gwamna. Kuma in ana son a samu wani abu na shugaba tun da jama'a suna hannunmu a gundumomi haka da ƙananan hukumomi.
Sai wani batu musamman batun tsaro wanda yawanci musamman yankin arewacin Najeriya yake fama da shi musamman jihar Kaduna, musamman yankin hanyar Abuja zuwa Kaduna da kuma yankin birnin Gwari. Ban sani ba ko wane irin matakai ko shawarwari kuke ba gwamnati domin a magance wannan matsalar tsaro?
Eh, wannan ne bazan iya cewa na abu ba, san da akwai hukumar tsaro, akwai sojoji, akwai ƴan sanda, akwai immigration, akwai custom, duka dai masu damara suna taimakon zaman lafiya a bisa irin aikin su da koya musu. Saboda haka ana aiki tare kuma jama'a sun yarda da abin da ake gabaki da.
Mai martaba sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris kenan a tattaunawarsu da Muhammad Hafiz Baballe. Masu sauraron mu, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makiri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A makon da ya gabata shirin a dawo lafiya ya kawo muku alƙalumar yawan hatsari da aka samu a Najeriya a shekarar 2019 da kuma yawan mutane da suka mutu da ma waɗanda suka ji rauni. Kafin mu kawo muku alƙaluma daga jamhuriyar Nijar, Hukumar babban birnin tarayya Abuja ta bayyana cewa motoci da yawa bai kamace su hawo hanya a cikin birnin ba, inda ta kara da cewa a cikin motoci 300,319 da aka gwada lafiyarsu na cancantar zirga-zirga a shekarar 2019, 55,545 da yawan su ya kai kashi 53.55 cikin 100 ne basu kai labari ba. Rahoton hukumar ya ce motoci 48,274 da aka gwada su a bare ne kadai suka ci jarrabawan, adadin da ya kai kashi 46.45 cikin 100. Sakatariyar sufuri mai riko a hukumar birnin tarayya Mrs. Alice Ode Achu da ta bayyana haka a wani taron manema labarai a birnin Abuja, ta ce galibin motoci da ba su samu canjantar hawa kan hanyar ba, an taba amfani da su a kasashen waje ne kafin aka shigo da su a cikin kasar Najeriya, kuma suna tattare da matsaloli. A cewar ta, motoci da ba su jarraba wan gwajin ba sun yawa ne bisa dalilai kamar haka: ba sababbi bane ake shigowa da su, ko kuma abin da ake kira ta kumbo kamar yadda ake fada, kuma a yayin gwajin na'ura ya gano suna tattare da matsaloli masu yawa wanda ba za a iya ganowa da ido ba a lokacin gwajin. Ta ce ɗabi'ar wasu direbobi na rashin kula da lafiyar mota da kuma lalacewar hanyoyi a cikin unguwanni su ma suna taimakawa wurin samun matsaloli da motocin ke fama da su. Sai dai Ode Achu ta kuma bayyana cewa hukumar birnin Abuja ta sashen sufuri ta tattara sama da naira ₦3,400,000 daga bada lasin motoci da sabunta takardun motoci da kuma canza sunaye masu mallakar motoci da wasu kudaden shige kamar karban tara daga masu laifi akan hanya, kuma ta ce waɗannan kudade da su ne za a rika amfani da su domin aikace aikacen hukumar na kan hanyoyi. To madalla, yanzu kuma kai tsaye bari mu tsallaka zuwa Jamhuriyar Niger, inda wakilin Musulmin Muni Barma ya tattauna da Abdul Muhammad, shugaban sashen kula da tattara bayanai a ma'aikatar kiyaye tsira a Jamhuriyar Niger wanda ake kira ANSAR.
A shekarar 2018 an samu hatsari 6,428, wannan hatsarurruka sun kashe mutum 900, an samu wani sun samu rauni 9,753. Dukan jiya gaba ɗaya ne wanga duka sakakon da muka samu ga abokan aikinmu polisiye da jindabiri suna ka aikon rapport don ku shi na muka tattara dukan bincika wani rapport nasu sai mu gama wannan askara mai askara gaba ɗaya insha Allah.
Kawo yanzu a watan biyu na sabuwar shekara ba a tattara sakamako ko kuma alƙaluma na hatsarin da aka fuskanta a 2019 ba kenan?
Eh to mun Najeriya ta kwana ba yadda ba shi yasa ba mu iya ba da shi kuma mun yi sa ɗan taka-taka ɗin nan wata biyu uku insha Allah kuma ta ma a samu shi gaba ɗaya insha Allah.
Mene ne yake kawo jinkirin tattara irin waɗannan alƙaluma?
Eh da yake kasan Nijar ko haɗi gare ta kun duk sai an ɗauko bayani duk tun daga ƙauye. Jandamari su da ma'aikata har cikin dazuka ko da na ku duk wannan bayani sai an tattaro su yana su yi rapport in sun kai rapport su aiko wannan don kana mun kuma na yanka sai duka mun diban na rapport yana mun rasu kana shi ka dan sa abin da dan kurkaci kuma ka sa hatsari abin da wanda duk sun duniya a Libya ko ne kasa rufe kasa a ce wacce ta kasa a ga hatsari ya don ku dole na sai an tsaya an jiwa da kyawu ka aika kuri shine kasa shi a dan samu dan jifi ka dan insha Allah.
Idan muka koma shekarar 2018 yaya za a iya kwatanta irin hatsarin da aka fuskanta idan aka dubi yadda al'amura suka kasance a shekarar 2017?
Eto shekarar 2017 ita an samu kamar hatsari 2,917 kenan, an ka diba an samu ƙari bisa gare su wajen 8.7 an ka samu ƙari bisa ga abin da an ka samu shekarar 2017. Wajen sun ka mutu nan ma an samu ƙari tun da a shekarar 2017 an samu mutum 869 sun ka wancan kusan babu don kuma shekarar na taɓa shekarar 2018 an samu 900 kenan, an samu kashi 3.6 kari. Wajen wani sun sa rauni shekarar 2017 an samu 9,470 2018 an samu 9,763 kenan, kawo shi ma nan an samu ƙari kashi.
to bari mu ja burki anan kuma mu ci gaba da hira a mako mai zuwa idan Allah kai mu. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka da shi bakon namu Abdul Muhammad da ma wakilin Muslim Mumune Barma, Baba Yakubu Makiri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Madalla yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuma sauraro ku aika mana ta hanyar email. Sakon mu na farko a yau ya fito daga Kadora Digaga dan Fuladuwar Ji daga jihar Bauchi inda yace salam VOA Hausa. Hakika matsalar tsaro a kasar mu Najeriya ya zama ruwan dare ga maduniya. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro da muke fama da shi a kasar mu. Sai sakon angon Aisha babba Haruna Bajuga inda yake assalamu alaikum VOA Hausa. Ku bani dama na mika sakona ga ƴan tawayen Syria da gwamnatin kasar cewa lokaci yayi da zasu daina rusa kasar su da hannayen su ganin cewa ba su da kasar da ta fita su. Sakon mu na gaba ya fito daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria inda tace assalamu murya Amurka. Ina so ku bani dama na mika sakon taya murna ga mai martaba sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris akan bikin cika shekaru 45 a bisa karagar gadan mulkin sarkin Zazzau. Karshe nake roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karawa mai martaba sarki lafiya da nisan kwana masu albarka. Sai sako daga Aisha Humaira iyar Malam Husaini Dangote karatuwa daga jihar Yobe inda tace salam VOA Hausa. Hakika matsalar da al'ummar kasar China suke fuskanta na bullowar cutar coronavirus da ma kasashen duniya baki daya, da fatan Allah ya kawo mafita, amin. Sakon mu na karshe ya fito daga Comrade Mansur Baba Wuro na Fada da Tasu Ismail Zita Kuzaki da Yakubu Mai Manja Funtuwa inda suka ce al'ummar kasar Kamaru da ke shirin gudanar da zaben ƴan majalisa da kananan hukumomi a gobe Lahadi, da fatan Allah ya baku damar gudanar da zabe lafiya, amin summa amin. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonnin ku. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
Hukumar lafiya ta duniya WHO na ƙara ɗaukan matakan kare nahiyar Afirka daga cutar coronavirus mai saurin kisa ta hanyar inganta tsare-tsaren ayyukan kiwon lafiya da samar da matakan kota-kwana a yankin. Hukumar ta WHO ta fitar da rahoton da ya nuna cewa mutum 31,211 ne suka kamu da cutar, ciki har da mutum 637 da suka mutu a China, sannan wasu 270 suka kamu a wasu ƙasashe 24. Matashidi Moeti jami'a hukumar ta WHO ta faɗa wa muryar Amurka cewa yadda cutar take yaduwa cikin gaggawa abin damuwa ne matuƙa. Allah da ke ciki kuma wani ba'amurke a yankin na Wuhan ya mutu sanadiyar wannan cuta a cewar ofishin jakadancin Amurka da ke Beijing babban birnin ƙasar ta China. A cewar ofishin mutum mai shekaru 60 da haihuwa ya rasu ne a ranar 6 ga watan nan na Fabrairu. Akwai kuma rahotanni da ke cewa wani ɗan ƙasar Japan shi ma ya rasa ransa a yankin na Wuhan sanadiyar wata zazzafar mura wacce ake kyautata zaton cewa cutar ce ta corona. Amurka ta ce za ta ba China da wato dala miliyan 100 da sauran ƙasashe da cutar ta bulla domin yaƙi da ita. A daidai lokacin da wasu rahotanni ke cewa adadin waɗanda suka mutu ya kai 722. A wani abu da ake ganin mataki ne na hukunta waɗanda suka ba da shaida a gaban majalisar dokokin Amurka yayin zaman jin bahasin shirin tsige shugaba Donald Trump. Gwamnatinsa ta kori wasu jami'anta biyu waɗanda suka je suka ba da mummunar shaida a lokacin binciken da majalisar ta yi.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma anjima idan Allah ya kai mu. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Haile da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni ta injiniyan na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
VOA Afrique, la radio de tout le monde.